Jami'ar Tarayya ta garin Dutse fa gogotin jihar Jigawa a Najeriya wanda ke kan gaba wajen saurin habaka a jerin jami'o'i 9 da gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan ta kafa a shekara ta 2011 yanzu haka ana da fiye da dalibai 9000 da ke nazari a fannonin ilimi daban-daban a matakin digiri na 1 da na 2
a matsayin sabuwar makaranta mafi yawan ma'aikatan da ake da su za su ga digiri ne na farko da na 2 dan shi ne ma yasa gaskiya ni tunda nazo nayi takatsantsan ban dauki take daukar wasu ɗan digiri na farko din ba ko wannan daukar ma'aikatan da muka yi sai muka ce sai masu digiri na uku da kuma waɗanda suka kai matsayin kira senior lecturers da ko professors da amma alhamdulillah a gaskiya saboda muna yawan tura ma'aikatanmu abinnan training mun samu ƙari da yawa da suka dawo da PhD din nasu shi ne bamu dama ma har muka dauki waɗansu a kwanan nan masu degree na farko
ya batun tallafin nan na hukumar Tech Fund
ai wannan sai dai mu ce alhamdulillah wato Tech Fund da ba dan ita ba da al'amura da dama ba su yi ba
Professor Fatima Batul Mukhtar kenan da ke shugabantar jami'ar tun a shekara ta 2016 jimlar ɗalibai 786 ne suka sauke karatu a ranar Asabar din da ta gabata a yayin bikin yaye ɗalibai na jami'ar Kano na 5 kuma 52 daga cikinsu ne suka sami digiri mai daraja ta 1
Aminiya Balazu
a cikin karanta
Bayan technology, alhamdulillah, farko dai ina wa Allah godiya da iyayena da kuma ƴan uwana. Ina farin ciki sosai gaskiya. Mu ai kare kaman course din mu yana da branches da yawa. Akwai kaman pharmaceutical bio technology, duk wani magani muna da shi. Kaga industrial shi ma wani duk wani abu da ake yi. Sinadarai irin komai su magi su cheese ball, su yogurt su komai na kayan jin daɗi dai haka.
Sunana Abubakar Yakubu Zanda. Na karanta computer science. Za mu taka rawa sosai a fannin technology. Dan gaba idan aka ce modernization ana nufin akan technology. Da suke amfani da computer sun inda suka ci gaba. Kuma mu ke karanta wannan computer insha Allah za mu kawo ci gaba ta wannan fannin.
Sunana Abdulrahman Abu Muhammad Fage. Na karanta political science wato ilimin nazarin siyasa.
Kai gado ke?
Eh alhamdulillah.
Kana sha'awar aiki irin na mahaifinka na koyarwa jami'a?
Eh gaskiya ba ni da sha'awar wannan aikin kasancewar na taso a cikin sa kusan kullun ina ganin yadda mahaifina yake busy up and down gaskiya ban da wannan ra'ayi
dangane da makomar ɗaliban da ke nazarin aikin likita na jami'ar kan batun asibitin da za su yi amfani da shi wajen koyon duba marasa lafiya a aikace kuwa Farfesa Fatima Batul Mukhtar ta ce
muna nan muna sauraron gwamnatin tarayya da sanarwar da ma'aikatar lafiya ita kuma ta sanar da mu abin da ake ciki so za ta yi zai ba mu samu wani bayani ba ina fata dai bayanin zai zo kafin ƙarshen wannan watan saboda March din nan muke sarin za a zo mana a kan tiketin Allah ya yarda
kwana guda kafin ranar bikin yaye ɗaliban karo na 5 sai da mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya gabatar da lacca mai tashin matakan fuskantar sabbin shekaru 10 masu zuwa a fagen ilimi na Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.